driven by the old Springfields I never knew before. Oh, when had I decided to do nothing but ignore? For everything's a full of life and it's growing on me too. And as the ice begins to melt, I'm thinking back to you. I didn't do half the things I thought that we should do. Now I'm checking around, but I don't know where to look for you. You always were a sweeter warmth, a shy, pleasant style. I never could hold back my grin if I see you start to smile. There's a lot of things that I could say about your pretty eyes and your long, long hair. And I don't mind the paths we chose, but I hope they meet again somewhere. Oh, in a dream you were at the wheel at a traffic light. I'm gonna be right there, take care of you, would you leave my sight? But da 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 da